Har yanzu hukuncin da kotun tarayya ta Umaria ta yanke cewa a soke sashi na 84 karamin sashi na 12 daga cikin sabon dokar zabe ta shekara 2022 yana tada jijiyoyin wuya har ya kai ga raba kawunan ƴan majalisar dattawa. Domin daya cikin su, Sanata Sani Musa daga Jihar Niger, ya ce ba a tuntube shi ba kafin a sa sunansa a ayarin waɗanda suke goyon bayan matakin da majalisa ta dauka cewa za ta daukaka ƙara akan hukuncin
da aka yi. Aka yi kawo wala sharhin ya sa sunayen mutane, ni ba wanda ya mun magana, sai sa na miƙe na ce to duk shawarar da majalisa za ta ɗauka a kullum ni na shiki, amma a yau a tsige sunana daga cikin wannan abu don ba na cikinta, ba wai ban cikin mai akan ba a gaya mani ba.
Amma mataimakin mai tsawatarwa kuma sanata mai wakiltar jihar Niger ta Arewa, Aliyu Sabe Abdullahi, ya ce duk da takaddamar da ta kunno kai, majalisar ba ta yarda a yi mata katsalandan a aikinta ba.
Yau abinda muka hukuncin da aka yanke kenan, cewa a je kotu a bisa wannan, ba don wani abu ba, ai yanda aka faɗe shi shine cewa an yanke din wannan kalaman da aka yi shine majalisa take ganin kamar an shiga gonanta, ita kuma bata bada aron gonan ba.
To sai dai ne magana da yawun ministan shari'a kuma Attorney General na ƙasa Umar Jibril Gwandu, ya ce babu abin da zai hana a cire wannan sashi na 84 karamin sashi na 12 daga cikin dokar zabe domin ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa karan tsaye.
Kotu ta yanke hukunci cewa wannan sashi na 84 karamin sashi na 12 da aka saka a cikin kundin dokokin zabe na shekara ta 2022 na Najeriya, cewa wannan sashen ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa, don haka kotu ta yi umarni ga ministan shari'a na ya cire wannan sashi a layin da za a wallafa dokar a cikin kundin wallafa dokoki na ƙasa. To bayanin ya nuna cewa lallai wannan ba doka ba ne, kuma ya kamar ma ba a yi shi ba, don haka ba za a gan shi ba idan aka wallafa wannan, kamar ma babu shi gaba ɗaya kenan, don kotu ta ce ya saba ma doka. Kuma ofishin ministan shari'a da shi ministan shari'a suna biyayya ga dokokin ƙasa, don haka wannan za a cire shi daga cikin kundin dokar ta ƙasa.
Ita ma majalisar wakilai ta ce tare da majalisar dattawa za su ɗaukaka ƙarar, domin ta haka ne kawai za a yi wa tuƙa hanci nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.